gonguna ga sabon gonguna na Kaduna sabon gonguna ga sabon gonguna Ubasani
sunan Allah masani
shi zan safari sarkin iko mai mana rana annuri
ya abin bauta
Allah ba mai inkari shi ke kyauta in yayi ma baya gori sai ya baka ka dawo gobe ma yayi ma kari a cikin kudurarsa ya baka tilitari
darajar manzon
ga Ubasani muke buri yayyo gwamna yanzu Kaduna muke san share fage sabon gwamna daga malan sai malan a Kaduna mun damu da kai ka damu da mu Ubasani sai aiki a dasa mana lantarki
Ubasani
bari zan zaki mai nasara turken maiki
Ubasani
shiga dai malam na malam mai aiki
Ubasani
to aminin malam Nasir kai gwamna anta da jini sabon gwamna daga malam sai malam a Kaduna mun damu da kai ka damu da Ubasani
Abai malam Nasir da ɗan ƙarko
babu ruwa gwamna
ɗan ɗan fa'i jagora
sani.
Another gbedu from nigerpickup.com.